سلام عليك سلام عليك سلام عليك والسلام عليك. هيدا اللي مرادينا سنكنك يا رسول الله. Salamu alayka ya mai gida ga masoya sidi sallallahu. Salamu alayka maulal mawali annabi da kaulilla. Salamu alayka ya wanzuwar hadarori kai suke kalla. Kai ne sanadi na waka ta kara sai abin kai shega. Kai da ne muradina san ka nake rasulullah. Wa ya tsaya a fadar ilahi banda rasulu sallallahu. Waye kusanci Allah makaki banda rasulu kanzilla. Waye ke da iko na ceton bayi banda Abdullah. Wane ne raufur rai muku ce mini da nurilla. Wane ne dalilin kiyama ce mini baba sirilla. Shi dai ne ya dace mu yi masa baiti har mu yoshe da Maulana rasulullah san ka kadai ke saniyin kwalla. Na rantse ina san ka manzan Allah har ina talla. Na talla ulale rasulullah sayyidina rasulullah shabe ke rasulullah kai kada yanta ilahi jallallah sirril asrar taqiyullah bahr al anwar kanzilla kai kaunar ka maulana har abada ba zai tabe ba kai daya ne tafaina kai daya ne jallabina kai na sadi da ganina kai na rufe a idona alkhairin furjina ti da ganin Maulana Rasulullah alqiblar bayi ibadullah bar mu da dar karshe mun yi du'a'i rabbi jallalla kai da ne muradina san ka nake rasulullah rasulullah la 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 ya rasulullah baba amshi da rasulullah la 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 ya rasulullah zan Allah ya rasulullah la 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 ya rasulullah gatan Allah ya rasulullah la 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 ya rasulullah shalelan Allah ya ya rasulallah ya rasulallah
ya rasulallah
kada ke kunya ya rasulallah ya rasulallah
barka ya rasulallah
barka da zuwa ya rasulallah
na ta zuwa na ya rasulallah
ya rasulallah ya rasulallah
Ya
tangar kisra ya rasulallah
la 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 ya rasulallah
ta tsage domin rasulallah
la 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 ya rasulallah
matan annabawa ya rasulallah
la 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 ya rasulallah
sun zo tarbar sidi sallallah
la 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 ya rasulallah
gafurul ini an gidan janna
la 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 ya rasulallah
kuma sun zo gun rasulallah
la 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 ya rasulallah
malaiku sun zo suna shela
la 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 ya rasulallah
sun daga tutoci
Rasulullah rasulallah
kiro wani sauti can yana ce
lale lale ya rasulallah
ambace shi da da sallallah
lale lale ya rasulallah
ya sako yayi sujada rasulallah
lale lale ya rasulallah
ya sako yayi shukura rasulallah
lale lale ya rasulallah
ya sako yayi hamdala rasulallah
lale lale ya rasulallah
lale lale ya rasulallah
lale lale ya rasulallah
barka da zuwa ya rasulallah
lale lale ya rasulallah
duniya ta aska sai rasulallah
lale lale ya rasulallah
saura na duhu ya rasulallah
lale lale ya rasulallah
kowa ya dauka sai rasulallah
lale lale ya rasulallah
kowa ya bi sai rasulallah
lale lale ya rasulallah
sannu da sauka ya rasulallah
lale lale ya rasulallah
kulana ne ya rasulallah
lale lale ya rasulallah
shine gata sidi sallallahu
lale lale ya rasulallah
asken aske ya rasulallah
lale lale ya rasulallah
salamu alayka salamu alayka salamu alayka wa salatu alayka